wanted it, yeah, wow. Couldn't it be sincerina? They be jikina, taraza. Yes, and Michelle, it's a more quick and it's a Kalata, lay at it. Miss Wadded, they be winter. Tell me someone, tell her they can know now. My mission to carry it and lower. La presenta can suck a shitty one. Santa Yata, my Mingadina, the Dina. Can you come out and out with a manchin? Man up a manchin for it over here.
Purchase your tracks today.
Kantazana, no, and a galam that a canada. Don't worry, what is it? Santa Dier, so here it is. Ashir a hankali so kan gamma jiki ya sanya ka faruwa wani sanyi dan ya kai so in aka bar ka yar za ka rayuwa a hankali so kan yoya duwa har ya saka Aisha kuwa ya fidda wansa damuwa soyayya ce ki sasa dokar dare da rayuwa dadin ta ya wuce dadin zama ko shauki na rayuwa wani kan so kan yi yoyi da kadan ya zam ciwo zafi ya saka so koyuwa soyayya
wani
ne ne so menene kauna mene abinda ya kunsa san baya dai ko ban gamsa magana launin kauna ya take saka mai zuci sai andake abari bidar wani sassake kai misalin so na da yawa bai hawa mauni dan kin ya kamare la kan jiki kan saki da sauri ni da na gane so da kuyuya ya kan sabauta da rayuwa tamkar a gefan rediya sai na ba hankali buri na nai so guda da gaskiya mu kwanta da kai kar da a so ni da cika
kuri
ni nazari da tunanin rayuwa sai mu ga min doka ruwa kuna ki sa Aisha kuwa kai ya shi cire so a zuciya bai fita da sauki inda ka fara yi wasu ya kansa su kansa barci na fi san soyayya dan Allah ba ni bin ramin ruba ban lazimi ko dabara ni soyayya